إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين حقا ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a galkashin wannan bangare mai tarin albarka a wannan masallaci masjidul a wannan masallaci masjidu Aisha a wannan unguwa ta Nuvo Kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 28 ga watan Dhulqa'da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 15 ga watan 5 miladiya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul naziat wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa هل أتاك حديث موسى؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
الله مدوكاكين سركي يانا تيوا هل أتاك حديث موسى شن لابار موسى بيزو مكبا إذ ناداه ربه لوكا تند أبنجيجن سيكي رايشي بالواد المقدس توا أكواري واندهيكي مي أكواري واندهيكي مي سركي wa wanda aka fi sani da tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha sai aka ce da shi ka tafi zuwa ga fir'auna innahu tagha lalle shi yayi dagawa faqul sai ka ce koko faqul ka ce da shi hallaka ila anta zakka shin ko zai yi a gare ka ka tsarkaka wa ahdiyaka ila rabbika in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka فتخشى سيكا جسو رنسا فأراه الآية الكبرى سينونا مسا آية ودتك ببتي فكذب سيكا ريتا وأصا يكنغري ثم أدبرا سنن يباد بايا يسآينا تتقاوى فحشرا سيكرا متاننسا كوكو فحشرا سيتار متاننسا فنادا سيشيلا فقال انا ربكم الاعلى سيتي نيني اوبنجيشنكو مافي جيرما فاخذه الله نكال الاخره والاولى سيالا مدوكاكين سركي يكاما سا دا عذابا تا دنيا دا عذابا تا لاهرا الله يتي ان في ذلك للي اتيكين ونن لعبره لمن يخشى اكوي اذنا liman yakhsha ga wanda yake tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya bude wannan surori da muka karanta ko wannan ayoyi da muka karanta yana mai lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce da manzon Allah hal ataka hadithu Musa shin labarin annabi Musa bai zo maka ba to wannan aya tana da alaka da ayoyi guda 12 da muka karanta a baya tana da alaka da ayoyin da muka karanta ta huska guda biyu huska ta farko shine Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin ayoyin da muka karanta cewa kafirin Makka suna dagewa akan cewa Allah madaukakin sarki ba za ya tashi ranar tashin alkiyama ba har cewa wannan inkarin nasu ya kai su suna yin izgili suna cewa qalu tilka idan karratun khasira suna cewa in dai haka zai yiwu a tada mu bayan mun mutu to tilka idan karratun khasira suka ce lalle ko wannan komowa ce wanda take cike da asara to wannan yana yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zafi yana yi ma manzo Allah ciwo wa'annan maganganun da suke fada to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya bashi labarin kissa annabi Musa dan a nuna mai cewa annabi Musa ya samu sharabawa ya samu cutarwa ya samu kanshi irin halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki amma yayi hakuri to Allah yana saukar da wannan ayar ne saboda ya kwantar ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hankali kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila Allah wani bin yakan sabko ayoyi ya bada labarin wa'ansu da Allah ya halaka saboda a kwantar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hankali haka wannan ayar hal ataka hadithu Musa tana da alaka da ayoyin da suka gabata ta hanya guda biyu hanya ta farko mun fade ta hanya ta biyu shine shi fir'aun wanda Allah madaukakin sarki zai ba mu labari a cikin waɗannan ayoyi ya kasance ya fi kafirin Qurayshawa kafirci ya fi su ƙarfi ya fi su yawan jama'a ya fi su dagawa duk abin da kafirin Qurayshawa suke ji da su da shi to fir'auna yayi abin da ya wuce abin da suka yi to sai Allah madaukakin sarki ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin fir'aun saboda idan kafirin Qurayshawa suka dage akan tuntunzara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ƙaryata alqur'ani to yadda Allah ya kama fir'aun haka abu ne mai sauki Allah madaukakin sarki ya kama kafirin Qurayshawa saboda duk abin da kafirin Qurayshawa suke ji da shi na dagawa da na kafirci da na fasadi akan doran ƙasa to fir'aun yana jin abin da yahi wannan koko yayi abin da yahi wannan to dan haka su ma idan suka dage yadda Allah ya kama fir'aun haka su ma Allah madaukakin sarki za ya kama su sai Allah ya bude suran da cewa hal ataka sai aka bude maganan da su'al aka ce hal shin ya zo maka to hal anan wannan tambayar da Allah madaukakin sarki yayi malamai suna cewa istifhamun ne suri kamar yadda muka sha bayani tambaya ta kasu kashi akwai al-istifhamul haqiqi akwai al-istifhamus suri al-istifhamul haqiqi shine mutun sai ya tambaya yana neman ilimi yana neman a bashi ilimi kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa yas'alunaka anir ruh yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka madha yunfiquna to kaga wannan duka tambaya ce ta neman ilimi yas'alunaka anil ahilla dukkanin shi wannan tambaya ce ta ilimi to akwai al-istifhamu suri shi al-istifhamu suri anan shine Allah madaukakin sarki ya kawo saboda mi saboda a jawo hankalin mai saurare da labarin da za a bashi a nuna masa cewa labari ne mai muhimmanci ya taba jin wannan labarin ko bai taba jin wannan labarin ba shi yasa Allah madaukakin sarki yayi amfani da hal to su a karan kansu larabawa idan dai za su yi tambaya irin wannan suna dokan hal ba za su doki sauran maganganun ba amma suna doka hal saboda hal anan tana zuwa ne bi ma'ana qad kamar Allah madaukakin sarki yana cewa qad ataka hadithu Musa haqiqa tabbas labarin annabi Musa ya zo maka to shi yasa Allah madaukakin sarki yayi amfani da hal saboda mai saurare anan a cikin irin wa'annan tambayoyin baya bukatan sai an bashi amsa saboda ya san amsar da Allah madaukakin sarki zai bada labari akan ta. Wannan kuma hal ataka hadithu Musa, wannan kuma khitabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan wasu malaman tafsirin suka ce ana magana ne da dukkanin sauran mutane, wasu malaman kuma suka ce a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake. To abin da yafi inganta shine wannan khitabun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake, saboda a kwantar mushi da hankali akan ƙaryata shi daga kafirin Qurayshawa suke yi. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa hal ataka, sai Allah ya amfani da kalman ataka, ma'anahu ai balagaka, ya zo maka. To sai aka yi amfani da kalman al-itiyan. Idan aka ce al-itiyanu ya zo a yare na Larabci, kamar ana nufin mutum ne ya zo, mutum ne mai hankali wanda kana iya taba shi. Shi yasa Allah ya ce hal ataka, sai ya kasance kamar labarin da za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka kamanta labarin da zowar mutum wanda yake mai hankali. Kamar yadda za mu ce da Hausa, kai labari bai zo maka ba, to kaga asali zowa mutum shi yake zowa, mutum mai hankali wanda kana iya taba shi shi yake zowa. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya amfani da kalmar ataka, sai ya kasance shi labarin tamkar wani mutum ne wanda yake da hankali, wani mutum ne wanda ana iya taba shi. Wannan shine abinda malaman balaga suke ce ma al-isti'ara al-makniya. Isti'ara ce Allah madaukakin sarki yayi saboda a nuna cewa labari ne wanda yake mai amfani. Kamar yadda annabiga yake cewa atani abaitan la'ana annaka lumtani wa tilkal lati ahtammu minha wa ansabu. Kaga sai ya amfani da kalman da cewa atani ya zo mini, atani abaitan la'ana annaka lumtani, labari ya zo mini kaki la'antuwa koko kaki tsinuwa. Laraba suna cewa abaitan la'ana, mutumin da yake kiyaye haƙoƙin mutane, mutumin da yake da karamci. To larabawa suna ce mushi abaitan la'ana, kamar mutumin da ya ki a zage shi saboda munayen halayensa. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya amfani da kalmar ataka, saboda a yi amfani da abun da yake isti'ara ce makniya. Sai Allah yake cewa hal ataka hadithu Musa. Al-hadithu ana nufin da shi a yare na Larabci shine al-khabar, labari. A nan kuma ya zo da sighatu fa'il, bi ma'ana fa'il, shi labarin annabi Musa bai zo maka ba. To hadisi a nan khabar ne, ina mubtadan shi yake? Mubtadan shi Allah madaukakin sarki ya hidda shi, shine kamar za ka ce ai khabarul hadis, ai hal ataka khabarul hadis alladhi hadatha ma'a Musa. Kamar ubangiji yana so ya ce shin wai labarin annabi Musa ya zo maka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah yake cewa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa, lokacin da ubangijin shi ya kira shi a wani bagire koko a wani kwari wanda yake mai tsarki. Wannan kwarin shine ake ce ma tuwa. Annan ne Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Musa annabci. To shi yasa Allah madaukakin sarki yake gaya ma manzo Allah cewa shin wannan labarin ya zo maka lokacin da annabi Musa ya hadu da ubangijinsa, inda Allah ya ba mu wannan labarin a cikin suratu Taha. Qala lan tarani walakin nunzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayqa. To anan ne lokacin da annabi Musa ya wani wado, sai Allah madaukakin sarki ya ba su annabta. Sai Allah ya ce idnadahu rabbu, lokacin da ubangijin shi ya kira sa, sai aka yi amfani da idha. To idha da ta zo a cikin wannan ayat ta zo ne da sunan ismu zaman, shi ko an yi amfani da shi akan sigha ta madi idnadahu, lokacin da ubangijin sa ya kira sa. Wannan shine abinda malamai suke ce ma badul istimal, kamar Allah madaukakin sarki yana magana ne akan shi annabi Musa karan kansa. To iza idan ta zo a yare na Larabci, ana zowa ne da ita akan badil na al-maf'ulu bihi. Idan iza ta zo a yare na Larabci, abinda yake mashhur, ana amfani ne da ita akan abinda yake al-maf'ulu bihi. Kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratu Ali Imran, wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an. To kaga id anan ta zo ne asighan maf'ulu bihi. To haka al-Imam al-Kashaf a cikin littafin al-Imam az-Zamakhshari, a cikin littafin shi al-Kashaf, yana cewa idza tana iya zuwa a matsayin mubtada ne a karatun wanda ya karanta fadar Allah madaukakin sarki cewa laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan to kaga idh anan sai ta kasance ta zo ne bi ma'ana al mubtada sai Allah yake cewa idh nada rabbu kalma idh sai aka jingina ta da nada rabbu to nan ma ta zo ne akan ismu zaman to shine kamar Allah madaukakin sarki yana so ya ce hal ataka khabaru zamanin nada fihi Musa rabbu shin labari ya zo maka wanda annabi Musa Allah madaukakin sarki ya kira shi a cikin wannan kwarin wanda ake ce matuwa wanda yake kwari ne mai albarka Allah madaukakin sarki ya ba mu labari irin wannan a cikin suratu Maryam Allah yana cewa wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya Allah ce haka muka kira shi daga wani bagire koko daga wani kusan wani dutse na janibut turil ayman to shi tuwa wani dutse ne koko wani bagire ne wanda yana nan kusan at-turil ayman haka Allah madaukakin sarki a cikin suratu Taha Allah yana cewa inni ana rabbuka fakhla'na alayk lalle ni nine ubangijinka dan haka ka fidda takalminka innaka bilwadil muqaddas tuwa lalle kai kana akan wani bagire wanda yake mai albarka ne koko wani bagire mai tsarki wanda ake ce mashi tuwa haka a cikin suratul qasas Allah madaukakin sarki yana cewa falamma ataha nudiya min shati'il wadil ayman fil buqati mubarakati min ash-shajarati an ya musa inni ana allahu rabbul alamin haka Allah madaukakin sarki yake ba mu irin wannan labarin cewa idna da rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa lokacin da ubangijin shi ya kira sa akan wani bagire wanda yake mai tsarki wanda aka fi sani da tuwa sai Allah ya ce idhhab ila fir'auna innahu tagha sai aka ce da annabi Musa ka je zuwa ga fir'aunu innahu tagha lalle shi yayi dagawa lalle shi ya kangare lalle shi yana ji da kansa shi yasa ba a so dan adam ya zan kijiji da kai wannan jiji da kai sifa ce wanda idan ta yawa da mutum tana halaka mutum sifa ce ta ubangiji idan mutum ya doke ta yayi mubalaga a ciki yana daga cikin abunda idan mutum bai wasa ba sai ya halaka shi Allah ce idhhab ila fir'aun sai aka ce da shi ka tafi zuwa ga fir'aun innahu tagha lalle shi fir'aun yayi tagawa to kalman fir'aun idan aka ce fir'aun alam ne na jins duk masu mulki waɗanda suka mulki Misra a lokacin da tun kamun Yunan su zo su mallaki Misrawa to duk sarkin da yazo shine ake ce ma fir'aun kamun Yunan su zo ita kuma kalman fir'aun kalma ce wanda an dauko ta daga wani yare wanda ake ce ma al-qibtu koko wani yare wanda ake ce ma al-qibtu idan aka ce qibtawa wasu mutane ne waɗanda suka zamna Misra lokacin ana ce musu masihiyuna wasu mutane daga cikin banu Isra'ila waɗanda suka zamna Misra waɗanda suka mallaki Misrawa to su ne ake ce ma fir'aun su kuma al-aqbat sun kasu kashi biyu akwai al-aqbat al-ornodaction akwai al-aqbat kuma al-catholic su ne guda biyu amma kaso na farko al-aqbat al-ornodaction su wannan su suka fi yawa suna daga cikin mutane na Yunan waɗanda suka zamna Misra suka mallaki Misrawa daga cikin su akwai mamma annabi Ibrahim Maryatul Qibtiyya to da yawa zaka shin malamai suna cewa al-Qibtu to al-Qibtu sune mutanen da suka zamna Misra suka mallaki Misrawa tun lokacin kamun Yunan su zo to asalin kalman fir'aun a yare na Qibtanci asalin kalmar shine farahu shine asalin kalman fir'aun to a yare na larabci sai aka baddala wannan ha din ta farahu sai aka ce ra to shi kuma idan aka ce ra ana nufin da shi sunan rana shine ake ce ma ra a yare na Qibtanci to shine sai suke ce ma shugaban su ko mai mulkin su sai a ce mai farahu abinda kalmar farahu take nihi a yare na Qibtanci shine nurul shams shine hasken rana sai ya kasance suna ma sarkin sa laqabin sarkin rana saboda shine yake shiryar da mutane zuwa gabatar rana to daga nan ne sai aka dauko kalimar fir'aun wannan kalma ce wanda an dauko ta daga cikin littafin Yahudawa wanda sune banu Isra'il wanda suka yi mulki a kalkashin wanda suka yi mulki a cikin Misr kamun Yunani su zo. To wannan kalma akwai ire-irenta da dama daga cikin Alkur'ani, kamar inda kamar Kisra, kaga wannan shi malik ne daga cikin malikin Rum wanda suka mulki Rumawa shekaru da dama da suka wuce. Akwai Kaisar wanda shine malikin Rum, Kisra shine malik na Furs, akwai Namrud wannan shine mai mulki koko wanda ya mulki a garin Kan'an, akwai Tubba wannan su kuma sune wanda suka yi mulki a garin Yaman, akwai An-Najashi wanda shine yayin mulki a Habasha, akwai Khan wanda shine yayin mulki a wani gari wanda ake cewa At-Turki koko shine wanda ya mulki Turkawa a lokacin da suka wuce. To wannan kalmar ta Fir'aun yana daga cikin abin da ya sa malaman lugha suke cewa akwai wasu kalmomi waɗanda asalin su kalmomi ne waɗanda ba Larabci bane. To daga cikin waɗannan kalmomin akwai Fir'aun, shi yasa ake cewa daga cikin Alkur'ani mai girma akwai kalmomi waɗanda asalin su ba Larabci bane, zaka same su asalin su Yahudanci ne ko asalin su an dogo su daga al-lughal Qibtiyya ko wasu an dogo su daga lughal Yunaniya ko wasu an dogo su daga lughatul Furs. Amma duk da cewa Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalmomi waɗanda ba Larabci bane a cikin Alkur'ani, wannan baya nuna cewa Alkur'ani ba Larabci bane, saboda mafi yawancin abin da yake cikin Alkur'anin Larabci ne. To shi kuma Fir'aun wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi koko wanda Allah ya aika ma annabi Musa shi, sunan shi na gaske shine Miftahu Thani, sunan Fir'aun na gaske ana ce mishi Miftahu Thani, wanda yana daga cikin daya daga cikin masu mulki waɗanda suka yi mulki na kabila ta 19, family na 19 waɗanda suka yi mulki a Misra. To wannan yana daga cikin su shine Fir'aunan da muke magana akan shi. Wannan shine abinda malaman tarihi suka faɗa. Shi kuma Fir'auna yayin mulki a garin Misra a shekara ta 1491 kabla miladi Isa alaihi salam, tun kamun a haifi annabi Musa. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa da shi idhab ila fir'aun, ka je zuwa ga wannan fir'aunan wanda shine mai mulki a wannan lokacin, kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa idhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dhikri, ka je da kai da dan uwanka kuma kada ku yi wasa a cikin ambatona, idhaba ila fir'aun innahu tagha, ku je zuwa ga fir'aun, lalle shi fir'aun yayi tagawa, fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, sai ku gaya masa magana wadda take magana ce mai dadi, la'allahu yatadhakkar, mai yiwa idan kuka gaya masa wa'annan maganganun masu dadi ya wa'azdu, aw yakhsha ko kuma ya ji tsoron ubangijinsa. Haka Allah madaukakin sarki a cikin suratul qasas, Allah yana cewa inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiyan yastadifu ta'ifatan minhum يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. الله جل جلاله شي فرعون ياي دغاوا ادوران قسا سي يكسا متانن وسو متانن يكشه سو يكشه يايان سو كما يرا يا ماتان سو. الله جل انه كان من المفسدين للي شي يا كسانچه daga cikin wa'anda suka yi banna a doran kasa. Sai Allah yake ce ma annabi Musa, kace da shi fa qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, sai kace da shi shin wai ko za yayyu kai fir'aunu ka tsarkaka, wa ahdiyaka ila rabbika in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka fatakhsha, sai ka ji tsoron ubangijinka. To wannan magana ce fa hallaka, wannan magana ce wadda larabawa sun saba magana da irin wannan, suna cewa hallaka an tanzila min manzili, kamar bako ya sabka sai kace shin ba za ka dan kwanta ba, ka kwana da safa sai ka wuce. To shine Allah madaukakin sarki yayi amfani da irin yare wanda larabawa suke magana da shi, sai yayi magana da shi ana. Sai Allah yake cewa fa hallaka ila an tazakka, shin yare zai yi a gare ka ka tsarkaka, kamar yadda Ka'ab yake cewa ala balliga anni bujairan risalatan fa hallaka fiha qulta wai haka hallaka. Wannan kaga shi ma yana cewa hallaka, shi ma yayi amfani da irin siga wadda wannan ayat ta zo da ita. Haka shi ma Bujair daga cikin abiya cikin shi wanda aka hakaito yana cewa man mublighun ka'aban fa hallaka fillati talumu alaiha batilan wa hiya ahzamu, shi ma yayi amfani da kalmar hallaka, kalma ce wadda idan aka gayyata a larabci tana nihin tausasawa, tana nihin shawo hankalin mutum akan ya yarda yayi wani abu wanda kake so yayi. To shi yasa Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalmar hallaka. Laka da tazo anan sai ta kasance khabar ne li mubtada'an mahzuf, akwai wani mubtada wanda aka cire, kamar kace hallaka raghbatun fi an tatazakka, shin kana da buƙatuwa akan cewa ka tsarkaka. To wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake umarta annabi Musa da ya faɗa ma Fir'aun, sai yake cewa fa hallaka ila an tatazakka, shin ko zai yi a gare ka ka tsarkaka. To ta kaka ne mutun zai tsarkaka. Malamai suka ce mutun zai tsarkaka ne shine mutun ya raba kanshi daga dukkanin abin da yake dangi ne ko nau'i ne na shirka. Da mutun zai fi kowa azumi, ya fi kowa sallah, ya fi kowa sadaka, ya fi kowa qiyamul layli, ya fi kowa karanta alqur'ani, inda zuciyar shi bata tsarkaka ba yana dauke da wani nau'i na shirka, to wannan mutumin bai tsarkaka ba. Kana ga Fir'aun Allah ya bashi mulki, Allah ya bashi dama, yana cikin riga ta mulki wadda a lokacin a duk duniya babu mai irin wannan rigar. Kai yanzu a tunaninka idan kaga irin wannan masu mulkin za ka yi tunanin cewa ko sun sha kwana, ko za ka yi tunanin cewa duniyar da su take damawa. Amma annabi Musa sai Allah ya umarce shi da ya ce ma Fir'aun shin ku za ka tsarkaka. Shi yasa kyalkyali na rayuwar duniya ba shi ne tsarkakan mai imani ba. Kyalkyali na rayuwar duniya wannan tsarkakan kafiri ce, shi ne zai shiga gida mai kyau, ya hau mota mai kyau, ya sa tufafi mai kyau, ya hau abun hawa mai kyau. To shi mai imani duk yadda yake fantamawa yake da rayuwa mai daɗi, inda yana bai tsarkaka ba sai ya kasance ya rabu da dukkanin wani abun da yake shirka ne, dukkanin wani abun da yake hada Allah ne da wani bauta. To dan Adam ba za ya tsarkaka ba, dole sai ya raba sa da wannan. Koda ko yana da hula, koda ko yana da babbar riga, koda ko yana da alkyabba, to har yanzu a zuciyar shi akwai datti wanda sai ya fidda wannan dattin ne tukwana zai tsarkaka. Wannan kuma cire wannan dattin, kamar yadda muka faɗa, dole sai mutum ya raba kansa da shirka, sannan dole sai mutum ya kadaita Allah da bauta, sannan dole sai mutum ya ba sunayen Allah matsayinsu. Wannan sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya suna da wasu ma'anoni, kuma babu wani mutum da ya kamata ya ɗauki wannan ma'anar in ba Allah madaukakin sarki ba. Allah yana cewa a cikin suratul Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, Allah ce ba dan falalal Allah ba da rahamar shi a gare ku, ma zaka minkum min ahadin abadan, babu wanda zai tsarkaka daga cikin ku har abada, walakin Allah yuzakki man yasha, Allah madaukakin sarki shine yake tsarkake wanda ya ga dama, wallahu sami'un alim, Allah ya ce shi masani ne kuma mai ilimi ne. Shi yasa dan Adam dole sai yayi kokari ya tsarkake zuciyar shi daga dukkanin wani abun da yake shirka ne, sannan ne kake tsarkakakke, sannan ne kake mutum, sannan ne kake musulmi. Koda ko kana da magoya baya, idan ka taho ana kada mandiri, kana hawan doki, kana hawan alkibba, ana yaya da sunanka a gari, wallahi in dai akwai shirka a cikin zuciyarka, to kai mai dati ne, da kai da arnan da yake horan shi, ko da kai da arnan da yake Amurka, ba ku da wani bambanci, saboda shi ma shirka ce ta hana ya tsarkaka, kai ma shirkan nan kana cikin ta dumudun. Allah madaukakin sarki a cikin suratul Taha, Allah yana cewa wa man ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula. To dan mutun ya tsarkake zuciyansa bai hada Allah da wani ba, Allah ya ce duk wanda ya zo masa yana da imani kuma yayi aiki mai kyau, Allah ya ce to wa'annan suna da darajoji madaukaka, jannati adnin tajri min tahtiha al-anhar, Allah ya ce suna da ƙoramai, suna da aljannatayya wanda ƙoramai suna gudana a ƙarƙashinta. Allah ya ce wa zalika jazaa'u man tazakka, kaka mutum zai samu aljanna wadda ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta. Sai Allah ya ba mu sata amsa, Allah ya ce wa zalika jazaa'u man tazakka, sharadin a samu aljanna, sharadin zuciya ta tsarkaka, dole sai mutum ya raba kanshi daga dukkanin wani abun da yake dangi ne na shirka. Allah madaukakin sarki yana cewa qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla, la hakika ya tsarkaka wanda ya tsarkake kansa wa dhakara isma rabbihi fa salla, ya ambaci sunan ubangijin sa ya salla. Dan haka Allah ba zai dubi wani aikin bawa ba, matukar dai yana dauke da wani abu na shirka. Allah yana cewa ana aghna shuraka ya an shirk. Allah ya ce ni nafi wadatuwa da a hada ni da wani a wajen bauta. Allah ya ce man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka. Allah yana cewa duk mutumin da ya hada ni da wani a wajen bauta, Allah ya ce to ni na hakura. Idan tashi ranar tashin alkiyama, sai Allah ya ce ina wa'anda kai saboda su, ko ko shirkan da kai kana ganin ita ce za ta tsare ka, sai Allah ya ce to kaje yau ma a ranar tashin alkiyama ta tsare ka. To kaga anan sai Allah yake cewa fa qul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, in shiryar da kai zuwa ga ubangijin ka sai ka ji tsoron sa. Duk da cewa mun sani cewa shari'a tana ga hannun Allah, ma alar rasul illa al bala, shi mai gargadi ba abin da yake akan sa sai yayi wa'azi ya bayyana ma mutane, amma a shiryar da wani wanda yana da hannun Allah, da wani yana iya shiryar da wani, da annabi Nuhu ya shiryar da dan shi, da wani yana iya shiryar da wani, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar da yawa daga cikin dangin sa ba sun hada a wuta. Allah yana cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah yana cewa manzo Allah kai baka isa ba ka shiryar da wanda ka ga dama, walakin Allah yahdi man yasha, Allah madaukakin sarki shine yake shiryar da wanda ya ga dama. Kaga sai yake cewa fa qul hallaka ila an tazakka, shin ko zai yi ka tsarkaka, wa ahdiyaka ila rabbika, in shiryar da kai zuwa ga ubangijin ka fatakhsha. Kaga wannan sai yake gaya masa maganganu masu dadi, yake gaya mishi maganganu masu laushi, yake gaya mishi maganganu cikin ladabi. To a karkashin wannan malamai suka ce duk mutumin da yake wa'azi, duk mutumin da yake kiran mutane zuwa ga tafarki na gaskiya, to dole sai yayi kokari yana amfani da kalmomi masu dadi a wajen jawo mutane. Duk aikin da koda kafiri ne, kaga nan Fir'aunu kafiri ne, mun bari ya hau yace ana rabbukumul a'la, yace ni ne ubangijin ku mafi girma, yace ni ne ubangijin ku mafi daukaka. Sannan yuzabbihu abna'akum wa yastahiyi nisa'akum, idan aka haifi ƴaƴa sai ya kama su ya yanke, idan mata ne kuma sai ya rayar da su saboda a samu kuma da shi da hadawan shi su zange alfasha da su. Amma kaga duk da wannan abubuwan sai Allah ya umarci annabi Musa ya gaya mishi maganganu mai dadi. To koda kafiri ne, idan zaka masa wa'azi kada ka dubi girman laifin da yake, a ka gaya mishi maganganu wanda za su jawo shi domin ya samu yayi imani. Idan ka gaya mishi maganganu wanda ba su da dadi za ya bar musulunci. Wata rana wani bakawo ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zo cikin masallaci ya fitsari. Sahabban manzo Allah suka zaburo domin su bige shi, manzo Allah ya ce ku kyale shi, ashe a ebo ruwa a zuba inda ya fitsari. Ku kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu'amalar sahabban shi da kalmomi wa'anda suke masu tabshi ne. Haka wani bakawo ya zo ya ci kwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ka bani dukiyar da ba ta gidanku ba. Sahabban manzo Allah suka zaburo domin su cire mai kai, manzo Allah ya ce ku kyale shi. Aka kwashi dukiyan aka bashi, ya tafi yana cewa Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad, ya tafi yana cewa ya Allah ka gafarta mani da ni da Muhammadu, kada ka gafarta mu kowa banda mu bi kadai. To kaga wannan ana so ga mutumin da yake wa'azi ya danki amfani da maganganu wanda suke masu dadi ne. Allah yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikma, ka kira zuwa ga hanyar ubangishin ka bil hikmati, da hikima, wal mau'izatil hasana, da wa'azi wanda yake mai kyau, wajadilhum billati hiya ahsan. Amma mu a yau ba haka muke ba. Idan mutum yana laifi za ka mun bari ka danki mai sunan banza, ka zage shi, ka zage wa'anda yake biye suke biye shi, ka ci mutuncin su, daga shi kai ka san wannan ba wa'azi bane. Babu inda Allah ya ce a zage wani akan munbari, babu inda Allah ya ce a shammaci wani akan munbari saboda yana wani aiki wanda ba na daidai ba, babu inda Allah ya ce a ci mutuncin mutane. Allah ya ce wai a ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Amma mu yanzu dan abu kadan sai a hau social media a zage wannan a ci mutuncin wannan saboda yana laifi. Idan ka tambaya sai a ce ai dan bid'a ne, wa ya ce ma ana daga mu dan bid'a halishi a gaya mai maganganu wanda ba su da dadi. Fata ake a gaya mai maganganu wanda za su sayar bid'a shi ya dawo a yi tafiyar sunna. fatan ake idan mutun yana manyan laifi a gaya mai maganganu masu dadi wanda za su sa ya bar wannan laifin ya dawo a ya tafi ya sunna. Idan mutun kafiri ne fatan ake yi a gaya mishi abu mai dadi saboda ya bar kafircin shi ya dawo a zo a ya tafi ya sunna tare da shi. Amma irin da yadda muke yi a yanzu a ci mutuncin wani a zagi wani a mawana sunan banza wannan abu ne ma anzalallahu bihi min sultan. Allah madaukakin sarki ba haka yace ayi da'awa ba, Allah ba haka yace ayi wa'azi ba. Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika. Allah yana cewa manzo Allah saboda wata rahama daga wajenka da suka samu in ba dan ita ba lam faddu min hawlika. Da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun watse daga gindin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma haka manzo Allah yake gaya musu maganganu masu dadi haka kafiri za ya rishin lahiya manzo Allah ya ziyarce shi. Amma mu yanzu ai kaga ba da kafirai muke rayuwa ba, adata ka ce yayi bid'a. To idan za ka mai wa'azi ka gaya mishi abin da yake mai dadi ne, saboda mu gurin mu ba wai ya dawama a bid'an shi ba, gurin mu shine ya gane cewa abin da yake a kai abu ne na lala ya dawo ya bi sunna a yi tafiya wadda take ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da ita. Manzo Allah yana cewa fa inna ma bu istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin mu'assirin. Manzo Allah yana cewa an aiko ku masu sauki, an aiko ku masu tabshi, ba aiko ku ba saboda ku tunzara mutane, ba aiko ku ba saboda ku dan ki gaya ma mutane maganganu marasa dadi, ba aiko ku ba saboda ku dan ki cin mutuncin junanku. A wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yassiru wala tu'siru, ku dan kima mutane tabshi, wala tu'siru kada ku dan ki tsawaita ma mutane, wa bashiru wala tunaffiru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dan kima mutane albishir, wala tunaffiru kada ku kawo abin da zai sa mutane su gudu su bar wannan addini. To duk mutumin da yake kokari ya bi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai yayi koyi da manzo Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafarki na annabawa dukkanin su suna gaya ma mutanen su maganganu masu dadi. Ka dubo duk kafircin mai kafirci a yanzu ba zai irin kafircin Fir'auna ba, amma Allah sai ya umarci annabi Musa da ya gaya mishi maganganu waɗanda suke masu dadi ne. Allah ya ce fa arahul ayatul kubra, sai ya nuna masa aya wadda take babbace. Anan malaman tafsiri suka ce ya nuna masa ayoyi guda biyu. Aya ta farko shine hannunsa da annabi Musa yake bayyana hannunsa, sai kaga hannun nashi yayi haske kamar hasken rana. Sannan aya ta biyu ita ce sandarsa da yake saki sai ta koma maciciya. Wannan shine manyan ayoyi da annabi Musa ya nuna ma Fir'aun, yana cewa in kunta shi'ta bi ayatin fa'ati biha in kunta minas sadiqin. Fa alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nadhirin. Wannan sune ayoyi guda biyu da annabi Musa ya nuna ma Fir'aun. Wannan shine abin da Muqatil ibn Sulaiman ya tafa akan shi, da Yahya ibn Sallam, da Ibn Jarir, da al-Imam Thalabi, da al-Imam al-Baghawi, da al-Imam al-Khazin, da al-Imam al-Ulaymi, da Ibn Uthaymeen. Wannan malaman dukkaninsu sun tafi akan cewa ayoyi wanda annabi Musa nuna ma Fir'aun su ne waɗannan ayoyi guda biyu da muka ambata. Fakadzaba wa asa, amma duk da haka maimakon Fir'aun ya yi imani sai ya ƙaryata wa asa kuma ya kangare. Fahashara fanada, sai ya tattara mutanen shi ya yi shela. Faƙala ana rabbukumul a'la, yake ce ma mutanen shi ni ne ubangijinku wanda yake ubangiji ne madaukaki. Wannan kalma ta yi muni, sai Allah madaukakin sarki yake cewa fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wa akhirati wal ula, sai Allah madaukakin sarki ya kama shi da azaba wadda take guda biyu, azaba ta gidan duniya da azaba ta gidan lahira. Malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da al akhirati wal ula shine azaba ta andirmiyar da shi a cikin ruwa a gidan duniya, wal akhira shine kuma Allah madaukakin sarki za ya kona sa a cikin wuta a gobara na tashin alkiyama. Wannan shine abinda al imam az-zajjaj ya tafi akan shi, da al imam samarqandi, da al imam zamakhshari, da ibn juzay, da ibn kathir, da al imam al biqai, da al imam al ulaymi, da abu sa'ud, da al imam ash-shawkani. wannan malaman sun tafi akan cewa Allah ya ma Fir'aun hukuba guda biyu ne. Hukuba ta farko an durmiyar da shi a cikin ruwa, hukuba ta biyu shine za a kona shi da wuta a gobaran tashin alkiyama. Allah yana cewa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab. Allah yake cewa ranar da za a tashi ranar tashin alkiyama kuma adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab, za a shigar da mutanen Fir'aun da shi Fir'aunan za a dandana musu azaba wadda take azaba ce mai tsanani. Allah yana cewa fantaqamna minhu, Allah yana cewa sai muka dauki mataki akan su. Fa aghraqnahum fil yammi, Allah ce muka durmiyar da su a cikin ruwa. Haka Allah madaukakin sarki yana cewa wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haq, Allah yana cewa Fir'aun yayi dagawa da shi da rundunar shi ba tare da gaskiya ba. Wadhannu annahum ilayna la yurja'un, suka yi zaton cewa lallai mu a wurinmu ba za a maida su ba. Fa akhadnahu wa junuduhu fanabadnahum fil yam, Allah ce sai muka dauke shi da shi da rundunar ta shi gaba ɗaya muka jefa su a cikin ruwa. Allah ce fanzur kaifa kana aqibatu adh-dhalimin, Allah yana cewa ka duba ka gani menene karshen waɗanda suka yi zalunci. A cikin suratu Ghafir Allah yana cewa annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya, Allah ce idan tashi ranar tashin alkiyama za a kawo a Fir'aun da shi da mutanen shi ana haska su ana gasa su a wuta. Allah ce wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-adab. To a karkashin wannan kissa da Allah madaukakin sarki ya zana mana kissa Fir'aun, zamu fahimci abubuwa guda biyu. Abu na farko shine duk abun da Allah madaukakin sarki ya kaddara, to wannan abun zai kasancewa mutun ya yarda ko bai yarda ba. Kaga Fir'aun idan aka ahida namiji yana kama shi ya kashe ya yanke ya masa yankan rago, Allah ce yudabbihu abna'akum wa yastahyi nisa'akum. Amma da Allah madaukakin sarki ya tashi rayar da annabi Musa, sai gashi shi kankan shi shi Fir'aun shi ya rena annabi Musa da hannunsa. To wannan kissa ce amma tana dauke da abubuwan da za su kwantar ma da dan adam hankali. Shi yasa a rayuwa kada wani ya daga ma hankali, kada wani ya ma barazana, kada wani ya tada ma hankali, kada wani ya zanki ma kwarjini. Duk inda Allah ya ce ka kai sai ka kai, mai so yana so ko ba ya so, in Allah ya ce sai ka yi kudi duk wanda suka hana kai kudi sai ka yi. In Allah ya ce za ka mutu da talauci kuma Allah ya sauke duk mutanen garin nan idan za su taru ba za su iya ma arziki ba. To kaga Fir'aun shi yake kashe mutane, amma da Allah ya tashi raya annabi Musa sai ya sa shi da kankan shi ya renar da shi. Allah yana cewa alam nu rabbika fina walidan, lokacin da annabi Musa ya fara yi mishi wa'azi sai yake cewa shin yanzu ba mu muka rene ka ba, wala bista min umrika sinin, haka kuma ka rayu shekaru masu yawa a tare da mu. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, haka yi aikayekan da kai wa kunta min al-kafirin, ko yake cewa wa anta wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, ha babu tilawa, wa anta min al-kafirin, alhali kai kuma kana cikin wanda suka kafirce. To kaga wannan Allah yana nuna mana cewa rayuwa ya riga ya tsara ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk abun da zai same ka to zai same ka, idan kuma Allah ya rubuta abun nan ba zai same ka ba, to babu yadda za a yi wannan abun ya same ka. Shi yasa duk abun da kaga Allah ya kaddara ma a rayuwa kada ka nada ma kowa, kada kai zargin su wani ne. In dukiya ce ta lalace kada kai zargin su wani ne. In aiki ne aka cire ka kada kai zargin su wani ne. A su wannan nan in ba dan da Allah ya riga ya kaddara ba su ba su tsasi wannan ba. Sannan abu na biyu da wannan kissa take koya mana shine cewa zalunci a rayuwa babu inda zaya. Manzo Allah yana cewa inna Allaha la yumli lidh-dhalim, Allah yana ba az-zalimi dama hatta idza akhadhahu lan yuflitahu, idan Allah ya tashi kama shi ba zai iya kubucewa ba daga hannun Allah. Kana ga Fir'aun dukkanin shi ta'asar da ya danki yanke diyan mutane, ya danki cewa shi ne Ubangiji mafi daukaka, a wani wurin cewa ya alaysa li mulku misra, yace ai mulkin misra yana hannuna, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, yake cewa wannan koramin ma da suke yawo suke gudana ni ne nake gudanar da su. Amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya daga masa kafa. To wannan yana nuna cewa zalunci babu inda zai, kuma babban zalunci shine shirka duk mutumin da yake hada Allah da wani a wajen bauta to cin kamun ya mutu Allah madaukakin sarki zai nuna masa cewa lalle shi yayi zalunci a gidan duniya haka in ma zalunci ne a tsakaninka da mutane matarka ce ƴaƴanka ne a makwabcinka ne a yaranka ne a shago koko mai gidanka ne koko duk wanda kake zalunta a rayuwa to Allah madaukakin sarki ba za ya bar zalunci ba ko mun ta dade kamun mutun ya mutu Allah ya sauke sai Allah ya nuna masa zaluncin da ya a duniya kaga fir'aun duk ta'asar da yayi sai karshe Allah madaukakin sarki ya nuna masa karshen sa yana daga cikin abu na uku da wannan kissa take koya mana shine cewa kowa ya gaggauta tuba kamun ransa ya zo gargara Allah madaukakin sarki yana karbar tuba amma lokacin da mala'iku suka zo rai ya zo gargara to anan Allah baya karban tuba fir'aun lokacin da ya ga mutuwa ta zo masa sai yake cewa amantu billazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin Allah ya ce yanzu ne zaka yi imani bayan ka kasance cikin masu banna a baya to shi yasa mutum ya gaggauta tuba kada mutum ya jinkirta kada mutum ya ce sai gobe ko sai an jima ko sai wata shekara ko ku a bari idan na kare wannan na tuba saboda mutum bai san wani lokaci ne ba Allah madaukakin sarki zai karbi ransa Allah yana cewa inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha Allah ya ce lalle a cikin wannan akwai izina akwai doka hannu ga mutumin da yake tsoron Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce liman yakhsha ga wanda yake tsoron Allah shi kuma tsoron Allah ba za ya taba haduwa a cikin zuciyarka ba dole sai kana da ilimi idan dai baka da ilimi dangance da ubangijinka to baka san Allahnka ba kuma ba za ka ji tsoron sa ba shi yasa wanda ya fika Allah ya fika sanin Allah to ya fika tsoron Allah Allah yana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ya ce kadai masu tsoron Allah a cikin bayansa sune malamai saboda me yasa saboda su suka fi kowa sanin Allah kamar maciji ne kai yanzu idan ka ganshi zaka gudu amma sai ka tarro karamin yaro yana wasa da shi kamar kunama ce kai idan ka ganta zaka gudu amma zaka tarro karamin yaro yana wasa da ita saboda bai san wace ce kunama ba to haka Allah madaukakin sarki yake idan mutum yana karatu yana zuwa makaranta ana koyan ilimi a tare da shi to nan ne yake sanin wane ne haƙiƙanin Allah madaukakin sarki to nan ne zaka ƙara tsoron Allah nan ne kullun ubangijinka yana ma kurjini nan ne kullun zaka danki cinan ubangijinka amma da yadda kake cuciyan cewa kana tsoron Allah indai baka da ilimi to tsoron ka dan kadan ne tsoron ka bai kai matukar tsoron da ake so bawa ya kasance yana da shi a tattare da ubangijin shi ba Allah yana cewa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima Allah yana cewa haka ne kamun ubangijinka idan Allah ya kama alqarya lokacin da take azzalima Allah ya ce inna akhadahu alimun shadid Allah ya ce lalle kamun Allah abu ne mai radadi mai tsanani Allah ya ce inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhabal akhirah Allah yana cewa wannan iznati wannan kissa ba wai ana gayin ta bane ba saboda a sha dariya ba wai ana gayin ta bane saboda abu a wuce Allah ya ce a iznati mai hankali sai ya lura akan abun da Allah madaukakin sarki yayi ma wa'ansu akan sun dage akan saba ma Allah shi kuma mutun sai yayi kokari ya kiyaye Allah ya ce zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka fada na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته